Never too high, never too low. Never to hurt you or let go. I struggle to run, I struggle to breathe. You're the one who makes me believe. I hold up my head, try to make it right. On my own each night. La la la. La la. La la la. La la la. La la la. La la. La la la. La la la. La la la. La la. La la la.
Da 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 da